ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam a wannan makon za ku ji tattaunawar da wakilin mu a jihar Sokoto Muhammad Nasir yayin da wata daliba da aka so yi wa auren dole amma ta kiyarda sabili da tana so ta ci gaba da karatu asali ma tana so ta karanci aikin likita a jami'a har ila yau mun ji ta bakin wasu jami'an hukumar ilimi ta jihar Sokoto game da wannan matsayi da yarinyar ta dauka wakilin Muhammad Nasir ya zanta da wannan daliba da kuma yanda hirar ta su ta kasance
sunana Asma Audauda ta fato ina karatu Islami tun ina karama
mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun islamiya me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko
abin da ya ba ni kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu Allah ya sa tun bai primary ba Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji hudu GDS ta karatu
to ya ki samu karatun boko da yake da girman ki shige shi baki faro shi tun kasa ba ya ki samu karatun boko ki same shi da wuya koko ya ki gane shi
gaskiya da ina dauka tai da wuya amma yanzu sai na gane shi sauki saboda yadda an ka koya mana aban ga rubuta da karantawa kuma Allah ya sa muka ya
kamar yadda bayanan da muka samu cewa kamar an so a yi miki aure amma kike hison karatun haka ne
haka ne
to saboda miki zabi karatu bisa ga aure
saboda na gano cewa yana da muhimmanci da ban san muhimmanci ne ba amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu
to baki huskanci matsala ba daga kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da kike dauka kisa abokai suna cewa ki don Allah samuna wai ta samu miji amma ta ce ita ba ko za ta yi baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki
ban samu ba
to a gida fa
ko a gida ma
to yanzu wace shawara zaki bai ga dalibai ire-irenki da waɗannan ma ba su kai ke ba
ina ba su shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda muhimmancin da kai gare shi
ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu
yana da muhimmanci sai saboda wanda duk yayi ya karatu bai dai da wanda bai karatu ko ran abin ga kowane irin al'amari
yanzu da yake kina karatun boko me aku gurin ki anan gaba
ina so in zama liki
kina da basira kan gehen kimiya ke sai abin da ake kimiya ai an fara muku science irin biology chemistry physics da sauransu kin fara muku su biology me yake koyarwa
yana koyarwa kan harkar rayuwa
chemistry fa
chemistry akan harkar magunguna fizan harka aune
har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin mahukunta game da wannan matsayi da wannan yarinya daliba ta dauka da ci gaba da ilimi a maimakon auren wuri
sunana Aminu Bello Dan Chadi coordinator na hukumar ilimin manya ta Abuden ga local government
malam Dan Chadi ya aka yi kuka san da wagga yarinya kuma haku ka taimaka mata ta samu fara cimma gurinta na rayuwa
kamar yadda ka sani babban aiki wannan ma'aikata shine ta rage dimbin waɗanda ba su samu shiga makaranta ba su mai da su makaranta muna amfani da makarantu ne na addini waɗanda koda mutum bai ba daya shi ta je makarantar boko ba zai bata da je makaranta addini to wannan hanyar muke yin amfani da muke sa musu karatun boko shine hadaka wanda muke kira integration ta wannan hanyar ya za a koya ma yaro ya iya karantawa ya rubutawa kuma cikin wata 6 ko wata 9 kuma duk ƙarshen zango muna gudanar da jarabawa to wurin wannan jarabawa ne muke tantance wanda ya dace a ci mun kai su primary school wasu kuma idan muka ga hazaka su ta wuce mu kai su primary school sai mu doke su mu kai su secondary school direct tare da hadakar da muke samu da education secretaries na karamar hukumar mulkin da muke aiki
to wannan yariya ne kun lura da rita bayan kai ta makaranta boko
bayan mun kai su makaranta muna abun kira abun da muke cewa follow up muna bi gaskiya kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙarta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi hada wata ƙungiya da suka je suka roki mahaifinta don Allah wannan yarinya da abatta ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya abatta ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu.
Lokacin da mutum aurenta ya taso ta nuna ta yi son karatu, ba ta samu matsala da danginta ba ko kuma al'ummar da take zaune cikin su?
To ka san dole irin yanayi na karkara da ake ciki dole sai an dan samu wasu kalubale. Amma alhamdulillah saboda akwai goyon baya na mahaifinta da iyayenta da ita kan yarinyar, to shi yasa matsalolin suka ragu.
Shi ma malamin da ake koyarwa a wannan makarantar ta Malam Sa'idu ta Katuku, Malam Lawali Sa'idu, ya ce wannan abu da yarinyar ta nuna zai kasance abin alfahari ga makarantar kuma abin koyi ga sauran dalibai.
Nuna Lawali Sa'idu ta Katuku. Wato muna matuƙar farin ciki sosai da irin wannan. Babu shakka lalle yarinyar nan idan baka hada baki da baki baka mai tabbatar da abin, inda ka jiya yahi a ce dai an faɗa ma yarinya Allah ya bata kwazo sosai.
Sunana Lawali na aka ma'azu, sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta Bodinga. Alhamdulillahi a wannan kokari da gwamnatoci kai mun ji dadi ne kwarai, wanda an ka taimaka ma yan mata saboda yasa a taimaka musu ga karatun su. Akwai shiryuka daban-daban wanda suke ana shirya su cikin makarantun ne, musamman ganin cewa yaya mata sun samu ilimi ingantacce kuma karatun ya dore. Misali akwai wata kungiya na wanda yake, akwai wani shiri da aka yi na mace girl for girls wato, wanda shi ma wannan shiri ne wanda aka taimaka ma 'yan mata a kanda wayar da su dangane da kula da jikinsu, tsafta jikinsu, da kuma yanayi na ilimi na yadda suke hulɗayya da jama'a. Alhamdulillah na ji daɗi kwarai.
Masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto, sai kuma jami'ar da ta bada umarni Jolly Leather Dressing, naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kanji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.